أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجين جناوة دبوليا سنتبتك الله سبحانه وتعالى الله ميكوا ميكومي wanda cikin ikon shi ne da amincewa shi ya karrata haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka domin ci gaba da karatun mu na littafin talhisu ahkamul janaiz na al-sheikh al-allama Muhammad Nasiruddin al-Albani, Allah subhanahu wa ta'ala ya ji kanshi, wanda bayan hutun abin da ya shafi azumin watan Ramadan, yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu dasa game da ci gaba da karatuttukan mu wanda muka saba gabatarwa. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana tawfiqi akan fahimtar daidai da karanta daidai da kuma aiki da daidai. Kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya gafarta mana, sannan ya shafe shi daga cikin wato zakatun mu. Kafin mu shiga karatu, ganin muna bayan Ramadan, yanda a cikin Ramadan mun yi ibadu, muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana ibadunmu ga baki ɗaya. Sannan tunatarwa da za mu yi shi ne kada mu yi ƙasa a gwiwa a wajen wato ci gaba da ƙoƙartawa game da abin da ya shafi ibadu. Watan Ramadan ba za ka haɗa shi ba da wani wata, duk da malamai suna tambihi cewa dama ba za a yi launin mutumin da wato bayan watan Ramadan dan ya rage wasu ayyuka na ibada. Shi asali watan Ramadan wata ne wanda na daban ne, wanda Annabi sallallahu alaihi wasallama a watan ne shi ma yake cewa a tashi a dage damke dan a yi ibada. Mun ga hadisi idan goma ta karshe ta zo, Annabi sallallahu alaihi wasallama shadda bi izarahu, kaga ba a ce ba a wani wata Annabi yana dar mai gaftan shi akan wannan, kuma wannan ba yake nuna ba cewa ai Annabi yana tafsiri akan ibada. A'a, kana yin ita ibada dole ka jajirce akan yinta. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, babu abin da shari'a ta hada ta yassara mutun yayi tanafusi akan shi kamar ayyuka na alkhairi. Shine za a yi musara'a, a yi gaugawa, a yi rigirige akan wannan aiki. To abin da ake so mutun dai ya kokarta, duk da in ma ba za ka iya yin yanda kake yi a Ramadan ba, to kada ka yi ƙasa a gwiwa ka koma halinka kafin Ramadan in ya shiga. Ya zama to ka ƙara ibadunka, ka ƙara rattaba tsarin yanda za ka ringa bautawa Ubangiji subhanahu wa ta'ala, dan yanda ka tarbiyyanta a cikin wannan wata na Ramadan, wata mai albarka. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana. Abu na biyu shi ne game da abin da ya shafi azumi na wato sita Shawwal. Da mun sani sita Shawwal azumi ne na sunna, wanda sunna ne wanda take da ƙarfi. Ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Abi Ayyub al-Ansari yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce, man sama ramadana summa atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyamid dahr. Dukkan mutumin da ya azumci watan Ramadan, sannan bayan watan Ramadan ya biyo shi da kwana 6 a cikin watan Shawwal, to zai kasance ya samu wasu lada kamar ya azumci shekarar shi ce gabaki ɗaya na azumi. Da malamai suna ta lissayi suna gwada yanda zai zama to wannan shekara ce a ce ka samu ladan shekara, shine alhasanatu bi ashari amsaliha, kamar yanda bayanai sun riga sun gabata a karatuttukan. To akwai wasu tambihi wanda ya kamata mu yi a cikin wannan wata game da shi sita Shawwal. Shine malamai suke cewa ya halatta game da wato sita Shawwal mutum ya zamanto ya azumce su yanda yake su. Kana iya ka yi azumce su a jere, in ka fara ba ka aje ba sai ka yi 6, ko kuma kana iya ka yi su mutafarriqa, kayi su wato daban-daban, kayi yau ka ayye gobe kayi, ko kuma kayi uku, kayi yanda kake so a shari'ar musulunci, ko da AA ne ka raba shi, ko da AA ne ya zamanto wato kana yin shi. Sannan abu na biyu shine wannan azumin sittah Shawwal, malamai suka ce yana da kyau shi ma idan ya zamanto zakai kai kwana da niyyar zakata shi, duk da azumin nafila ne, ko da ka tashi baka samu ba abinci kana iya hucewa ya zamanto kai azumin nafila. Amma yana da kyau idan zakai azumin sittah Shawwal, kamar yadda malamai suke cewa ya zamanto ka kwana da niyyar cewa gobe in Allah subhanahu wataala ya tada ni zan tashi da azumi na wato sittah Shawwal. Sannan abu na uku shine dukkan mutumin da ya zamanto akwai ramuwar azumi a tare da shi, to abin da yake da kyau shine kai gaugawa ka rama. Idan kuma baka samu dama ka rama, duk da shari'a musulunci ta baka lokaci tun daga wannan Shawwal har zuwa wani wata, shine har zuwa watan Sha'ban wato ka rama, to kana iya kai azumin watan Shawwal in sittah Shawwal in sannan ramuwa daga baya sai kai. Duk da wasu malamai suna yin fatawar cewa a'a baka bar ba farilla kai nafila, kuma ai annabi ta yi man sama ramadana, kai kuma ai baka azumci ba watan ramadana gabaki daya. To amma ala kulli hal malamai suna kawo hujja da hadisin Aisha radha Allah ta tabbata a gare ta cewa ba ta samu ta rama azumin watan ramadana da ake binta face sai wato watan Sha'ban ya kama, saboda lokacin annabi yana yin azumi shi ma ita ma sai ta yi kurufite ta ringa yin azumi lokacin da yake yin azumi, saboda irin yanda take mishi hidima. Idan wannan yake nuna, malamai suka ce babu laihi idan ka jinkirta wato ramuwa kai wato wanda yake sittah Shawwal in yaso daga baya sai ka rama, inda Allah subhanahu wataala ta yi fa'iddatun min ayyamin ukhar. Amma abinda ake so shine mutum musulmi ya zamanto yayi gaugawa wato yi ramuwar wannan. Sannan idan ya zamanto azumin sittah Shawwal yayi gamdakatar da rane kunka na azumi, misali yaumul isnin, ranar litinin ko ranar alhamis, ko kuma ayyamul bid, malamai suka ce idan kai kyautata niyyarka kana iya ka samu lada biyu, ladan ka azumci sittah Shawwal, kuma ladan da ka azumci ranar litinin da ka saba yin azuminta, kuma wannan Allah subhanahu wataala yana iya zamanto ya baka wato duka. Ala kulli hal yana daga cikin wato sunna wadda take ta annabi sallallahu alaihi wasallama, shine azumta azumi kwana shida cikin wannan wata na Shawwal. Muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya mana gamakatar, Allah subhanahu wataala ya yi mana wato tawfiqi. Idan ba manta ba kafin wato azumi, muna cikin bayani game da abin da ya shafi ziyaratul qubur. In ba manta ba, kamar yadda dan uwa ya ishara cewa mun tashi mun karanta mas'ala ta 116 a cikin littafi, kinan ba laihi mu dawo da kanta mu dora, in yaso sai mu ci gaba. Malam yace ziyaratul qubur, wato ziyartar makabarta. Mun sani musulunci ya shar'anta mana ziyartar makabarta, kamar yadda da horkon musulunci zan mu zo mu gani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanya akan ziyartar makabarta, daga baya kuma sai shari'a ta zamanto ta ba da halaccin cewa a ziyarci makabarta. Malam yace wa tushra'u ziyaratul qubur lit'azi biha wa tadhkiratul akhirah wa tadhkirul akhirah. Ya halatta, an halatta ziyartar makabarta saboda bi saboda daukan wa'azi saddatina lahira. Nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin wani hadisi, aktsiru min zikri hadimil ladzat, nabi yake cewa ku yawaita ambatan mai rushi wato dukkan wani jin dadi. Menene ita ce al-maut? To lokacin da ka tafi makabarta, lokacin da ka tafi makabarta zaka samu wasu fa'idori. Na farko fa'idar da zaka samu shine wa'azi ne ka tayi kama kanka, wa'azi ne wannan makabarta take maka, saboda mine? Saboda ka sani fa wannan fa dan adam ne muka zo aka binne shi, gashi nan da gangan jikin shi, la Allah kai ka mishi wanka, la Allah kai ka sanya mishi likkawari, tabbas kana da yaqini gashi nan a gaban ka cewa wannan wa dan uwana ne muka zo muka binne shi, kuma mun zo mun rihe shi, wallahi makabarta ta isa ta ma mutum wazi. Saboda yanda zaka isko duka wannan kaburbura da baki daya, mutane ne kai ka san in aka guddo mutanen da suke makabarta za su yi al'ummar garin ku wanda suke da yayyawa kai yanzu makabartun nan namu na gari gabaki daya aje a tado su shekara nawa akai ana binnewa to dukkan kana da yaqini dukkan wannan mutanen suna nan to kaga dole zakka samu waje ne wanda zakka yi wa'azi zakka samu wa'azi akan shi sannan abu na biyu shine da tunawa ga abin da ya shafi lahira tuna lahira zakka san cewa fa akwai aiki bayan ka gobe cewa fa gobara na tashin alkiyama wannan kamar yanda aka ce man mata qamat qiyamatu dukkan mutumin da ya mutu to alkiyama shi ta tashi da ka mutu alqabr awwal manazil min manazil alakhirah kabari shine gida na farko shine masabki na farko daga cikin wato masabkan lahira kai ne kamar yanda misali zan kai bulaguro ka tahi akwai waje da ake hajjiya kazde passage kana jiran misali ko mota ta zo ko jirgi ya zo ka san ba dawama za ka yi ana ka san duk yanda za a jirgin ya zo kana zamne daga ya zo kuma ya zai za a tashi a tai to kabari haka ne wani waje ne da aka sa shi wani eskal ne da aka sa shi tsakankanin duniya da lahira wanda kuma kowa zai bi daga nan kuma idan ka je zakka dan jima malamai suka ce da lokacin da aka sa ka da wanda ya yi shekara 2000 kun zama hukunci daya dukan gabaki daya to abu ne wanda wato yake tuna ma mutum ya zamanto ya gyara kayan shi nan ne barzakh hayatul barzakhiyya da ake cewa hayatul barzakhiyya rayuwar barzakh to wannan ita ce malam yace sharita da Allah ya kuna Allah ya kula indaha ma yughdibu rabbu subhanahu wa ta'ala da sharadin idan ka je ziyartar makabarta kada ka fadi wani magana kada ka fadi wani abu wanda zai kusa da ubangiji subhanahu wa ta'ala shine misali ka je makabarta ka ringa shirka ka ringa gama bauta Allah da wani babu babban zunubi wanda ya kai ka mashirka ka hada bauta Allah da wani Allah ya halicce ka an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya wa ubangiji subhanahu wa ta'ala tamka ka ce Allah yana yi wani yana yi ka je ka ringa roƙon wani ya wani bani alhali kuma ubangiji shi ya halicce ka ya ce ka bauta mishi shi kadai to kaga wannan babban zunubi abu ne wanda zai kusa ta ubangiji subhanahu wa ta'ala malai cikin du'a il makburi kamar ka ringa roƙon wannan wanda ya mutu wanda ya mutu ka ringa roƙon shi mutum ko yana raye abinda zaka roƙe shi shine abinda gashinan zai iya yi maka misali wani bani wannan litafin ka gani na roƙe ka ka bani kaza wannan shine ya halatta amma dukkan abinda babu wanda zai iya yi ma sai ubangiji subhanahu wa ta'ala to roƙon wani wannan hada bauta Allah da wani ne ina nan cikin usulul salata malam ya ambata mana yace wa anwa'ul ibada allati harrama Allah ta'ala yace misal al-islam wal ihsan wa al-islam wal iman wal ihsan bancin nan yace wa minha addu'a wal khawf wal raja' wal tawakkul wal raghabatu wal rahabatu wal khushu' wal khashyatu wal inabatu wal isti'anatu wal istighathatu wal والذبح والنذر وغير ذلك من انواع الاعمال سيتي بي كل حال لله عز وجل دكان سغا الله نا الله ني الله كداي اكي ما wannan قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين شي يسا wanda ya mutu kai ne yake nema ka mishi addu'a ba kai ba ya karo Allah subhanahu wa ta'ala ya kare mu malan yace wal istighatha karinga neman agaji da wajen wannan karinga neman agaji kaji kwanan nan irin makatai da ake guddawa na abin da ya shafi social media ɗaya daga cikin malamai yana kawo hujja cewa wai ka je ka roki mamaci wai ai yake cewa Ibn Taymiyyah ya ce ya halatta kana iya zuwa ka roki wai mamaci a makabarta wanda malamai sun guddo fadda abinda yake Ibn Taymiyyah ya yi bayani na cewa akwai wasu masu zuwa gindin kabari su roƙi ubangiji subhanahu wa ta'ala yace duk da wannan shi ma bai halatta ba yace barantana a ce ka zo ka roƙi to malamin sai ya shahe wannan daga yake hadi Imam Malik sai ya hadi musu cewa Ibn Taymiyyah ya ce aje a roƙi kabari
kaga wannan cin amana ta ilimi ce. To anan wannan gaba wallahi muna cikin rudu, ne cikin rudu da muke harkar rezo sosiyo, irin yanda wato ake yada abubuwa wanda bai sani ba sai ya dauka sai ya ce a awana malami ne ya fadi. Yawa malamai suna cewa mabiya zaka gani ana yaudarar su da menene da sunan malanta, cewa ga abu shi ya yi yaqini ya baka sirka cewa wani ba zai fadi mishi abu wanda yake ba daidai ba, to amma zai zamanto ya fadi ma ba daidai ba abinda zai je ya halaka ka, kuma baka da uzuri saboda ga ko ina akwai karatuttukan wanda suke daidai. Yana dole ka auna, dole ka roki Allah subhanahu wa ta'ala da ya jatar da kai akan hanya wanda take mafi daidai. Ita ce babba addu'a, ita ce babba addu'a wadda babu wata addu'a wadda ta kai ta. Shi yasa in ka duba zaka gani a kullun kana maimaita ta su 17 ihdina siratal mustaqim, ya Allah ka shiryar da ni hanya madaidaiciya, ka samu kanka Allah ya shiryar da kai akan hanya madaidaiciya, wallahi babban tawfiki ne. Sai dai ka roki Allah ya ƙara tabbatar da kai akan wannan hanya. Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu. Malam yace wal istighasatu bihi min dunillahi ta'ala aw tazkiyatihi, ko kuma ya zamanto kana tsarkake wannan mamacin, wal qata'u lahu bil janna, ka ringa yankewa cewa wani dan aljanna ne, ka zo ga shi na an binne shi ka ringa tsarkake shi, ai wani bai taɓa zanibi ba misali, ba shi ba zanibi, ba shi ba shiga wuta, dan aljanna ne kaza da kaza, to wannan duka bai halatta ba. Wani ya samu kaza da kaza a musulunci, addinin musulunci babu wanda ka isa ka ce wani dan aljanna ne in ba Allah ya ce ba, ko kuma akan halishan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ce wani dan aljanna ne, to wannan sai ka dauka. Amma duk koyaya mutun ya mutu baka ce ba wani dan aljanna ne, sai dai ka ce wani ana kyautata mishi zato, cewa wani ana kyautata san cewa dan aljanna ne, amma qata'an ka yanke cewa wani ya samu su wani ana can in an tashi ma mun san su wani sun huce, wannan bai dacewa. Wannan shishigi ne kake ma ubangiji subhanahu wataala, sai ka zamanto irin wancan wanda ya ce ma wani cewa kai wani Allah bai gafarta ma, ubangiji subhanahu wataala yake cewa waye yake shiga tsakankani na da bawa, to shi in na gafarta mishi kai kuma je kauta, to kaga Allah subhanahu wataala. Shi yasa lamari na ubangiji ba a yin shishigi, dukkan yana daga cikin aqidan ahli sunna wal jamaa, aqida ta musulunci shine dukkan mutumin da ya mutu da kyakkyawan karshe misali ana kyautata cewa wane wato zai shiga aljanna, mutumin kirki wanda ya mutu ba da kyakkyawan karshe ba, misali yana aikata wani babban sabo, to baka ce ba wane dan mutu ne, sai dai ka ce a wane fa yayi rishin kyakkyawan karshe, yayi mummunan karshe, saboda ya cika da wani abu wanda yake na wato wanda yake ba daidai ba, wanda yake na saban Allah. Amma ka ce wani dan aljanna ne ko wani dan wuta ne, wannan labari ne na ubangiji subhanahu wataala. Malam yace da kan makamantan haka yace wa fihi ahadisu ma'rufa, akwai hadisai wanda suke sanannu, la darurata li dhikriha huna faman sha'a raja'aha fil asl. Malam yace ga wanda yake da bukata hadisan ya duba asalin littafin wannan zai gane su. Sai malam yace mas'ala ta gaba ta 117 yace wan nisa'u kar rijal fil istihbab ziyaratil qubur li wujudi, suma mata kamar maza suke game da wato halaccin ziyartar makabarta, game da mustahabbancin ziyartar makabarta, maza suma kamar mata, mata suma kamar maza suke, namiji zai ziyarci makabarta haka mace za ta ziyarci makabarta, saboda waje himanin yace al-awwal na farko shine umumu qawluhu sallallahu alaihi wa sallama, gaman miyar fada annabi sallallahu alaihi wa sallama da yake cewa fazurul qubur, ku ziyarci makabarta, fa yadkhulu fihi an-nisa, mata za su shiga karkashin wannan. Malai yace wa bayanuhu, bayanin wannan shine annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam cewa fa lalle annabi sallallahu alaihi wa sallama lamma naha an ziyaratul qubur fil awwal fi awwal al-amr, lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a ziyarci makabarta a farkon lamari, in san a farkon lamari annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi hani akan ziyartar makabarta, fa inna mimma la shakka fihi anna an-nahyi kana shamilan lirijali wan nisa'i ma, malai yace wannan abu ne wanda babu kokonto, lokacin da aka ce kawai wanda ya ziyarci makabarta an hana ziyartar makabarta, to wannan ya hada suwa da suwa, mata da maza, ya hada mata da maza ga baki daya. Tunda hanin yazo ba a ce ba a'a, an hanin nan ya takaita ga maza banda mata, ko kuma ya takaita ga mata banda maza, a hani ga baki daya yazo. Falan ma kala lokacin nan Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kuntuna haitukum an ziyaratil qubur, ada na kasance na hana ku akan ku ziyarci makabarta. Mana yace kana mafhuman annahu, kana mafhuman annahu kana ya'ni al-jinsaini darurata annahu yukhbiruhum amma kana fi awwal al-amr min nahyi al-jinsain. Yace abin da yake abu ne wanda yake za a fahimta daga wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa yana nihin duka jinsi guda biyu, namiji da mace. Ada ya hana gabaki ɗaya kan wanda ya ziyarci makabarta, amma yanzu mene fazuruha? Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ku lazim ku ziyarce ta. Mana yace ka yace fa idza kana al-amru kadhalika, idan lamarin ya kasance haka, kana laziman anna al-khitab fi jumlatu thaniya min al-hadith huwa qawluhu fazuruha innama arada bihi al-jinsayn. Yace lokacin khitab inda zai zamanto na jumla ta biyu akan wannan hadisin, to shi ma yana nihin wannan mutane. Misali mutum ne yazo yace nan kawai wanda ya ace a cikin nan waje ga mata da maza a waje guda suna tsaye, aka ce kawai wanda ya shiga masallaci ga baki daya da suwa ake da duka a baki daya, ake ko liman ya hana kowa shiga masallaci. An gane ba wanda zai shiga, namiji ko mace. Yanzu sai bude kofa yace to a shiga masallaci, to suwa za su shiga? Ha, maza da bi banda ma a gabaki ɗaya ba mu dauka, to ba masallaci ba gida ne, kowa zai shiga, kowa zai shiga. To kinan ka kowa zai shiga, da malam ka ce masallaci na maza ne banda mata. A to shi kenan mu dauka to gida, duk da wannan ya dawo makan magana ya ce ga gida a masallaci na kowa ne. To kira kowa zai shiga, da aka ce a shiga. To shi yasa nan malam yana so ya ma magana ne kan wasu wanda suka ce mata bai halatta su ziyarci makabarta. Kina abinda ake nihi mata da maza gabaki daya ya halatta su ziyarci makabarta. Malam yace wa yu'ayyidu anna al-khitab fi baqiyati al-af'al al-mazkura fi riwayati, haka wato abinda zai karfafi wato wannan magana shine sauran wato cikon hadisin da yazo a wannan riwaya. Annabi yace wa nahaitukum alluhumul adahi fawqa thalathatin fa amsiku ma badalaku. Annabi sallallahu alaihi wasallam da yace na hane ku kada mutun ya riki naman layye shi ya huje kwana uku. Wata shekara aka yi yunwa, Annabi ya ce to kawai wanda ya rike naman laye ya wuce kwana uku ba waje shi, ya zamanto haramun in ya wuce kwana uku, an haramta. Saboda mene? Kaga musulunci, saboda a fito a ba ma jama'a al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam tana cikin yunwa, kai kayan ka rakuni ka ajiye a gida, ko kayan ka kaza kayan ajiye a gida, ai kaga bai ba, to sai shari'a ta haramta. To amma mene yanzu? Sai Annabi ya ce fa amsiku ma badalaku. To amma a yanzu ku rike naman ku iya yanda kuke so, in kana so tun layya ka ringa ci, he wata layya ta zo ya halatta. Shi yasa nan akwai tambihi game da naman layya, ba layyi ka bada sadaka duka in kana so, ba layyi ka kasa. Amma wasu daga gani su ce a naman layya he an raba shi uku, ka bada kyauta uku, ɗaya ka bada kyauta, ɗaya ka sa ka ci, ɗaya ka bada sadaka. To wannan bai da asali a naman layya. Naman layya in kana so kana iya ka bada shi duka sadaka, kana iya ka hana ka ce baktawa kowa naman ka, kai ka gwada ka ga ka iya cin rago guda, ka gwada ka gani, kana iya kuma ka zamanto ka bada rabi. Na'am, ta wace ka cinye ko a yi halatta? Ya halatta, ya halatta. Amma dai a taimaka ma kuma wanda ba su da, wanda ba su da a taimaka, don da yawa irin wannan lokaci zaka ga wani bai samu yayi layya, wani bai samu yayi layya. Kuma kyautar wannan da ake badawa, wane ya kai ma wane, wane ya kai ma wane, akwai ƙara danƙon zumunci, akwai ƙara danƙon zumunci.
to saboda wannan ya kama shi wannan ya kama shi wannan ya kama shi to ala kulli hal nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa amsi kuma badalaku kaga be takaita ba a ce maza kare ya hada suwa maza da mata haka kuma yace a cikin hadisin wala haiti kuma anin nabidi illa bi siqa'in fashribu fil asqiyati kulliha wala tushribu muskira annabi sallallahu alaihi wasallam yace a da na hane ku akan tsimi kada ayi annabi shine a tsima da binuwa a cikin salka ko kuma wani akushi da sai a cikin salka ne ake tsima shi an hana kada kaje wani kwano kai tsima da binu to amma yanzu annabi sai yace ku yi yanda kuke so ku dauki kowani irin akushi ku tsima da binan ku ku yi da binin ku amma kada ku sha wanda yake mai wanda zai sa ku mai saboda in yayi yawa yayi yawa ya tsima ya tsima sai ya sha ka mai kamar kurace an ce in ta tsima tana sa mai burta koma burkutu to kaga wannan shi ma kenan in ta fara sa mai ta zama haram sai ta koma hukuncin ta hukuncin giya malai yace aqulu anan zan ce fal kitabu fi jami'i hadhihi al af'al muwajjahatu lil jinsayn qat'an dukkan magana da akai a cikin wannan faɗar da annabi sallallahu alaihi wasallam yace da na hane ku akan ziyartar makabarta yanzu ku ziyarte ta da na hane ku akan rike naman layya kada ya wuce kwana uku yanzu ku rike ma badalakum iya yanda kuke so da na hane ku akan tsimi na da biyu yanzu ku yi tsimin ku a cikin kowane akushi kenan wannan gabaki ɗaya da suwa da suwa ake maza da mata ake kenan malam yana ƙara waddaha maka cewa mata ya halatta su ziyarci makabarta saboda nan duka annabi da su yake bi togace wasu ba malai yace ash-sha'nu fil khitab al-awwal kuntu nahaytukum fa idha qila bi anna al-khitab qawluhu fazuruha khasun bil hijab bil rijal ihtalla nizam al-kalam wa dhahabat talawatukum malai yace idan aka ce to a ai da aka ce kuntu nahaytukum an kaza na hana ku kaza na hana ku kaza yanzu fazuruha ku je ku ziyarta ya takaita ga maza wannan yace ya budda dadin zanci babu balagar zance kamar sai a cewa da kana yin gwaranci yace al'amru allazi yaliqu ilsaqahu biman utiya jawami'ul kalim wanda kuma lamari ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani an bashi jawami'ul kalim wato kalmomi zai yi kalma karama amma aka fara sharhin takajita da ma'ana da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam kenan ka takaita wannan sai ka ce bai da fasaha yace wa man huwa afsahu man nataqa bidhali sannan kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallama shine mafi fasaha wanda yayi nutuki da harafin dad ka san ba tana ba wa madani wahala ba ma za ba kowani kowace kabila zaka gani al'umma akwai wasu kabilu wanda wani harafi yana ba su wahala yanzu hausawa idan ka duba wani harafi yake ba su wahala fa fa zaka ji an zo ana fadandama alai fadandama shi kuma fa da kuma wani ba da ba shi shi yasa zaka gani in an zo sai dina siratal mustaqim ba iya siratal ladiya da ba 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 tana ba sai ghairul maghrubi maghrubi amira tara to akwai kabilu wanda zaka gani wasu kabila sai kaga ha take ba su wala musu da kabila misali wannan tuareg guzai musu da ha ha karawa dai ha zan ce Muhammad dai Muhammad musu da hahe babba so ko ta kabila idan ka duba ya raba ba su kuma ba musu da wani harafi ya raba ba buku sauraron wannan alƙali mai musabaka alƙalin boda kai yanda yaran su suke musabaka daidai ku zakarin gaji suna harfa da yawa suna ba su wahala to ala kulli hal annabi sallallahu alaihi wasallama an bashi wato jawami'ul kalim mana yace wa yaziduhu ta'ayyudun alwujuhul aji ala kulli hal bayani yake mana akan cewa mace ya halatta ta ziyarci makabarta sannan dalili na biyu ko wajihi na biyu wanda zai zamanto ya nuna maka cewa ya halatta mace ta ziyarci makabarta shine musharakatu hunna rijal fil illati allati min ajliha shuri'at ziyaratul qubur wato yanda suka yi tarayya da maza akan illar da di sababin ta ne aka ce mu ziyarci makabarta dan me aka ce mu ziyarci makabarta dan ta tuna mana lahira da yi wa'azi
to wazi sai maza kare za su tana lahira su ma za su yi sharholiyar su a kinan ka gani ya hada su kinan ka ga mace ma ya halatta ta ziyarci makabarta dinta akwai hadisi wanda zan mu iske shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la'ana Allahu zawaratil quburi Allah ya tsine ma matan da suke yawan ziyartar makabarta to zan mu zo kan shi bayani akan wannan malam zai ga mana bayani malam yace fa innaha tariqul qalb saboda ziyartar makabarta tana sa zuciya ta yi taushi wato dumiul ain ta sa hawo ido ya zubar da hawaye wato zakirul akhira tana tunatar da wato abin da ya shafi lahira shi sa in aka je makabarta sai kaji an yi shuru kowa zuciya shi ta karaya ta yi taushi da aka samu ƙarin dadi ma a samu wani akwai sunnar da aka dan bari yanzu shine yin wa'azi a makabarta waje ne wanda za a ringa ma mutane wa'azi waje ne wanda za a ringa tunatar da mutane mu duba mu gani hadisin al-bara bin azib dogon hadisi annabi a makabarta yayi ya gani ma mutane annabi ya shigo makabarta san je su binne ɗaya daga cikin mutanen madina ya daga kai yana cewa ista'izu min azabil qabr ista'izu min azabil qabr ku nemi tsari daga Allah daga azabar kabari so uku tukun ya tashi ya ma mutane wa'azi idza kana ya awwal yawm min firaquka lid dunya kaza da kaza da kaza mala'iku za su zo tun kayan aka aka makabarta za su zo su maka kaza su maka ga annabi ya ma mutane wa'azi sosai to kaga a makabarta an zo mene wa'azi ake ana yi ma mutane wa'azi a tunatar da su a tunatar da su waje ne zaka ga mutane zuciya su takara haka wani zaka gani yana zubar da hawaye wani idanun shi suna zubar da hawaye saboda wani dan uwan mu ne gashi nan mutum ne dan adam muka zo muka binne muka zo aka binne shi aka rige aka dora birge aka dora kasa aka rige kai ka san zahin kadai da yake cike a barka da shi kadai ka san babba azaba ce kai ba tukatar alhi ka duba ka ga mutum idan ya mutu a gida yake a aje misali ɗan awanni ya sauya sai an nema a kai ka da gauga a saka mai a saka marga in an je a yana ki aje ka cikin climatizer ko cikin firigo mai sanyi wanda kai yanzu a rayuwarka baka iya shiga nan ba baka iya shiga ba to kai ne kuma aka zo yanzu ka mutu aka binne ka aka rige ka aka zuba kasa babu turu wani dan uwanka ga turu ya zo ya ce kulihi kulihi masoyin kai shi kulihi kan ruwa ya shiga shi to ya kake gani yi dole makabarta ta tuna mana wato abin da ya shafi lahira malam yace as-salis abu na uku annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kad ra'asa lahunna fi ziyaratil qubur fi hadithain hafizatuhuma lana ummu aisha radiyallahu anha wai hadisai wanda kuma suka nuna mana cewa mata annabi ya musu rangwame su ziyarci makabarta shine mi hadisin aisha da Allah ta tabbata a gare ta ana abdullah ibn abi mulaika daga abdullah ibn abi mulaika yake cewa anna aisha ta aqbalat zata yawmin min al-maqabir yace wata rana aisha da Allah ta tabbata a gare ta gabato daga makabarta fa qultu laha sai yace mata ya ummul mu'minin min aina aqbalati yake uwar mummune daga ina kika gabato saboda matan annabi su uwayen mummune ne annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahat shi yasa wani aka same shi yana cin mutuncin Aisha yana gayi mata gaganganu aka zo aka gayi mata take ce yana gaggayi mata maganganu take ce ai wani kaza da kaza yana gayi miki kaza take ku yade shi ba mummuni bane ba saboda mummuni ya san matan annabi uwayen shi ne Allah subhanahu wataala ya yarda da mu malai eh take cewa qala kul qalat sai take cewa min qabri abdurrahman bin abi bakr ta zo ne daga kabarin dan uwanta abdurrahman dan abi bakr yarda Allah ta tabbata a gare shi fa qultu la sai shi abdullahi bin abi mulaika yake ce mata alaysa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an ziyaratil qubur shin wai annabi sallallahu alaihi wasallam ba yayi hari ba da akan ziyarci makabarta qalat na'am tace eh kwarai summa amara bi ziyaratiha sannan sai ya umarce mu kuma mu ziyarci makabarta wa fi riwayatin wata riwaya kuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rakhasa fi ziyaratil qubur annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rangwame game da ziyartar mi ziyartar makabarta hadisi na biyu kuma shine an muhammad bin qais bin makrama bin al-muttalib annahu qala yawman qais muhammad bin qais wata rana yake cewa ala uhaddisukum anni wa an ummi, yace shin bana ba ku labari ba game da ni kuma game da mahaifiyata. Suka ce fa zananna annahu yuridu ummuhu allati waladatu, sai muka yi tunanin cewa yana nufin mahaifiyarshi wadda ta aihe shi. Fala sai yake cewa qalat aisha, Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta tace ala uhaddisukum anni wa an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, shin bana ba ku labari game da ni da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam. Kulna sai suka ce bala, kwarai ba mu labari ya Aisha radiyallahu anha. Qalat sai take cewa lamma kanat laylati allati kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam fiha indi, wato yayin da ya kasance dare na, wato a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana wajenta, yana gidanta kenan, rana gidanta kenan. Tace in qalaba fa wada'a ridahu, annabi ya zo ya shigo gida ya juya ya shimhuda wato ridahu mayafin shi, fa khala'ana alaihi ya hudda takalman shi, fa wada'ahuma inda rijili, annabi sai ya aje takalman shi zuwa wajen kawawuwan shi, wa wasata tarfa izarihi ala al-firash, ya shimhuda gefen wato gaftan shi wato a saman gado. Fattaja sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta, annabi da ya kwanta fa lam yalbas illa ghaisa ma zahara annahu qad raqitu, Aisha take cewa bai gushe ba a kwancen nan face gwalgwatai wato tunanin yanda na yi barci. Misali mutum ya zo ya kwanta wanda yake da alimi, in ya kwanta dan lokaci yana tunanin cewa matar shi a irin wannan lokacin da ya barci da ja tunda sun kwanta, to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tunanin Aisha ta kwanta. Fa akhadha ridahu ruwaida, sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi a hankali ya dauki mayafin shi, wanta ala ruwaida ya je sa takalmin shi a hankali, wa fataha al-baba ruwaida, annabi ya je ya bude kofa a hankali. Fa kharaja sai ya huta, summa ajafa ruwaida ya rike kofar ya huta a hankali. To kai yanzu da kai ne matarka ta ganka ka kwanta, dan kana da mata biyu ko uku, kana da mata biyu, ta ga kuna kwanci ka aza ta aza gayi bantai barci, ka tashi dam dam a hankali a ce gidan duka guda ɗaya ne ba mi in naka duka a nan, ka tashi wajen ƙarye biyu ka aza ta yi barci, ka dauki jallabiya ka kasa a hankali, ka dauki takalman ka dam 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 ka je bude kowa ka bude a hankali ka huda, ita kuwa tana kallon ka ta da tsaye wannan yayi. To Aisha yarda Allah ta tabbata a gare ta take cewa faj'alat dir'i bi ra'si wa ihtamart, tace ni ma yana tashi na dauki mayafi na dora kaina na rike jikina ga baki ne na tashi na biyo bayan shi, take cewa wa taqanna'tu izari, tace na biyo wato bayan annabi sallallahu alaihi wasallam. Summa talaqtu ala isrihi hatta ja'at ja al-baqi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto, Aisha in talaqat tabiyo bayan shi tana bin wato bayan shi a hankali har sai da taga yaje makabarta. To kai da ka tashi he ka mata ta kada ta tashi he ka taga kaje makabarta, to ka san in ka dawo kun kwanta wa tare irin namu ne yanzu. Ala kulli hal Allah subhanahu wa ta'ala ya data da Aisha take cewa fa qama, annabi ya tsaya fa qala al-qiyam, ya tsawaita tsayuwa a makabartai. Summa rafa'a ra'ayni salasa marrat, ya daga hannayen shi su uku wato yana ma in makabarta a da ya jima a tsaye. Summa harafa fan haraftu, annabi sai ya juyo, Aisha tace ni ma sai na juyo, yana juyowa zai dawo kenan, ita ma ita juyo ta dawo. Ka gani kuma matan mummune cikin dare ta fito Aisha da biyo ba annabi zai ya je makabarta, kai namu da daga ta ka bude kowa daga kai waje ta ta dawo gida, duk da kuma akwai amin lokacin babu fitin tunu da wasu abubuwa. Wa asra'a fa asra'atu, annabi sai gaugawa wajen dawo wai, ita ma Aisha da daga yana gaugawa ita gaugawa ita take gaban shi. Fa har wala fa har wala, annabi yayi gudu gudu yayi gudu gudu, ita ma tayi gudu gudu. Na'am. Fa ahdara fa ahdaratu, annabi ya tabka da gudu ta ma ta zabga da gudu, ai da mun san yisire ya ta wuce shi, to sai ta zabga da gudu ta riga shi. Fa sabaqatu, sai ta riga shi, tace fadakaltu ta shiga gida falaysa illa anni taja'tu tana shiga kawai ta kwanta fadakala annabi ya shigo fa kara da ya shigo to ta wuto ta yi gudu dole kenan mine akwai shi shega fa kara annabi sallallahu alaihi wasallam ce malaki ya aish bisa me ki yake aisha kaga sunan ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da sallu shi yasa yana da kyau idan kana da mata kada ka ringa kiranta kai tsaye da sunan ta ka ringa dan tasgirin sunan ka ringa dan kara wato wani abu wato a cikin sunan idan kana da mata wadda sunan ta Aisha idan sai ka ringa ya Aisha haka zaka gari annabi sallallahu alaihi wasallam sunayen da yayi ma Aisha irin wa Umaira amma kai sai ka kiraye ta da sunan ta wannan babu kara dankun wato abin da ya shafi soyayya wato musulunci komai yana karantar da mu kaga wannan bangaren mu'amala yake karantar da mu wato daga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yace malaki ya aish hashiyan me yasa miki kina ta wato shasheka rabiyatan kina ta lumuwa shi cikin ki yana sama yana ƙasa fa qalat sai aisha take cewa qultu la shay ya rasulullah tace ya makin Allah babu komai in ganki ga ki kina challallashi kina lumwashi kina shasheka kuma kike cewa komai annabi yake ce mata la tukhbirini aw la yukhbirni latiful khabir to wallahi ko ki bani labari ko kuma yanzu jibril ya sauko a bani labari ka san annabi ne annabi in ka taba shi sai Allah ya shiga Allah yake shiga mishi Allah subhanahu wa ta'ala yake shiga mishi qalat sai aisha tace to qultu ya rasulullah bi abi anta wa ummi da warko ne zan bada fansa wato fansar ka zan bada mahaifiyata da mahaifina domin a fance ka fa akhbartu al khabar sai ta bashi labari naga ka tashi kai dan dan ka kuta kariye ko fasi ni ma na tashi nabi bayan ka qalat fa anti sawad alladhi ra'aytuhu amami kinan ke ce wannan duhu duhu da nake gani a gaba na ina tahowa qultu ya aisha tace eh kwarai ya rasulullah ne fala hazani fi sadari lahazatan awja'atni sai ya dan buge ta haka a kirjinta tace bugan amai da naji zai shi wani ka san akwai a wasa kai da abokinka ka dan buge shi haka cikin wasa a taba da ji zai amma ai ba da niyya bane ba da niyya keta ba ko danka wato buge shi ba summa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace atazun azananti an yahifa Allahu alayki wa rasuluhu shin kina zaton cewa Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi zai zama to su yabe dare ki ko kuma su cutar da ke ya Aisha qalat maha mahma yaktumu an-nas ya'lamu Allah tace ai dai abinda ma mutane suka riki suka lade Allah yana gani kaga abinda tace Aisha da Allah ta tabbata gare ta to nan kana gani irin kishi na Aisha da Allah ta tabbata shi yasa kishi hatta a gidan annabi akwai kishi matan suna kishi mun gani kwaratun da ya wuce baya irin yanda suke mutun su ce a ya rasulullah mun gani ne kana gidan Aisha mutane suke kama kwaro ake kawo sadaka to yanzu yanda za a yi kaje ka ba mutane ko da ba cewa a ringa kawo ma ko kana ko ina irin yanda suka zo suka yi mutun suka tura diyashi Fatima aje amma annabi magana yayi kaza yayi kaza to kaga ni duka wannan kishi ɗabi'ar mata ne abin da ya shafi kishi yasa amma daga ta yi kishi sai dai ya zama to kai ya huce gona da gidi kada ya huce wato wanda za a je a soke ka da wuka Allah subhanahu wa ta'ala ya kiyaye wata rana Aisha a gidanta aka dai daga cikin mata annabi ta dago abinci ta kama annabi kuma yana gidan Aisha rana Aisha a gidana za a kawo wani tuwo a rana da sau ta buge kwana tuwon ya zube kwanan ya washe to annabi sallallahu alaihi wasallam to ka gani in irin mu ne ana yi ka tare hargitsi lafiya ma a ce in amarya ce kai a ce kai amarya ranar da kake gidan uwar gida sai amarya ta dafa wasu kashi ta ce bari a kai maka ana kawowa ina ji wani sai Allah kiyaye to annabi sai yace a to shikenan yanzu dai tunda kin wasa kwano sai ayi kiyasi abinci da abinci kwano da kwano yanzu aje aka je aka bincika cikin kwanonin da aka je aka kaima waccan wato kwano kenan kaga an raba gargaba to kishi wannan duka wato mata suna yi annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake ce mata inna jibril atari sanin cewa jibril ne ya zo mishi hina ra'aytu fanada fanadani fa akhafahu minki fa ajabtuhu fa akhfaytuhu minki wa lam yakun yudkhila alayki wa qad wala'at thiyabik. Wato yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Jibril ne yazo mishi to kuma yazo ita kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta. Aisha ta hudda mayafinta saboda mutum zai kwanta ai ba da mayafi ba. To Jibril alaihi salatu wasallam ba ya shiga ba kai tsaye iske Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa ya tsaya. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bayya so ya tada Aisha daga kwana, sai ya tashi a hankali ba ta ji ba, yayi damdam ya ji koha a hankali ya gude yaje ya amshi sakon da Jibril alaihi salatu wasallam wato ya kawo mishi, shine yaje makabarta yayi ma wato ayyan baki a adda. Wannan kuma yake kara nuna maka cewa irin yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi, za Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo gida yana bar mutane sun kwakkwanta, sallama da yake yi ma sallama ce ta wanda yake walke zai ji sallamar dashi kuma bata tare mai barki ba. Shi yasa idan dare yayi komai ana so ya zamanto ka yi shi a hankali, kada ya zamanto ka gani a irin matasa wanda suke zama a kan titi, zamanto da dare yayi ko za a yi gayye ko wani abu ku kure bulum ku hana ƴan makwabta a kwana, wallahi akwai zalunci. Shi addinin musulunci la darara wala dirar, kada ku cuci wani kada a cuce ka, akwai zalunci sai zamanto kuna samun zunubi akan wannan cutar da wani. Kuma dukkan mutumin da ya muku addu'a a wannan lokacin kaga zalunta shi kai, ita kuma addu'a wanda aka zalunta ba ta da shamaki sakamakon karanta da Ubangiji subhanahu wataala. To dukkan wani abu hatta da irin abin da ya shafi karatu, yanzu ka gani irin yanda wasu su kun tun daddare in suka fara karatu kaga alqur'ani suke karanta ko ka ce a ai dai ballala ne, ko tun ƙarye bayan isha ka fara karatu sai asuba. To kai yanzu kana a ce nan masallaci mu zo mu fara karatu da wannan lasifi kai, ka san innan ba sun yi barci ba, nan ma ba sun yi wani ba yayi barci, saboda wanda ga yayi karatu dama yana mulmul karatu zai ringa kabati, wani kuma bai da lafiya bai san hayaniya. To kaga dole shi musulunci abu ne wanda ya kawo ma kowa haƙƙi, ya bashi haƙƙi, kowa wani mai haƙƙi an bashi haƙƙi, sai ka zo ka yi a hankali wajen neman ladayi ka samu zunubi. Kuma tabbas wannan abu ne wanda Ubangiji subhanahu wataala wato ya yi, kada ka cuci mutum a kan wato kai kana neman wani aiki na lada, sai ka je neman ladan naka ya sa ka samu wato abin da ya shafi zunubi. Sai yake cewa wazanantu an qad raqidti, nayi zaton cewa hakkin kwanta kin yi barci, fakarihtu an uqidaki, sai na kyamace in tada ki in ce zan fita, wa khashitu an tastawhishi, yaji tsoron ki zaman to ya zabura ko kuma wasu abubuwa bata ji ba dadin tada ta, kasan mutum wanda ya fara barci in ka tada shi ya yi gaji kaga bai jin dadi, surtu in barcin bai ishe shi ba. Fa qala, sai yake cewa inna rabbaki, lalle ubangijinki ya amuro ka, inna rabbaka Jibril alayhi salatu wassalam yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, lalle ubangijinka ya amuro ka yana umurtaka an ta'ti ahlal baqi'a fatastaghfir lahum, ka je wannan makabarta baqi'a wanda suke kwance sun mutu an binne suka nema musu gafara. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ya tsaya ya ta musu adda, ya ta musu adda, wanda wannan kuma ya zo irin lokaci wanda yake na karshen rayuwa Annabi sallallahu alaihi wasallam, da irin bankwana ne yake ba wato abin da ya shafi duniya, aka tashi dashi aka ce je ma wato ɗan makabartar baqi wato adda. Qalat, sai Aisha take cewa qultu, nace ma Annabi sallallahu alaihi wasallam, kaifa aqulu lahum ya rasulullah, to ni kuma me zan ce musu idan na dai ina wannan me ya muke so mu gani, mace ya halatta ne ta ziyarci makabarta, kaga da a ce anan Annabi da Aisha ta ce to ni in na tayi makabarta me zan ce, da sai ya ce a mata ba su zuwa makabarta, kaga sai ya ce mata mine quli, in kika je ki ce musu assalamu alaikum ahlad diyar, amincin Allah ya tabbace ya tabbata gare ku ya ku mutanen wannan gida, minal mu'minina wal muslimin, na daga cikin mummunai wato da kuma musulmi, yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin, Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan wanda suka gabace da wanda kuma suka yi jinkirin zawwa, wa inna insha Allahu bikum lalaiqun, mu kuma mu ma da ikon Allah tabbas Allah ya yarda muna nan muna iske mu. In ka je makabarta haka da kawai, in ka je kaga Allah ka harda cewa da Hausa ranka san me kake wani, kaga tunawa kake cewa kana manewa musu aminci ya tabbata a gare ku ya ku ƴan magabarta. Allah ya ji kan musulmai da mummunai, Allah ya ji kan wanda kuka riga yi mu ma dai muna nan hanyarwa mu iske ku. Wannan adda ita zakka ba magabarta. In ya so yake nema ma wanda kake so gafara, kai musu adda gabaki daya. Allah ya ji kan su, Allah ya rahmishe su, Allah ya haska kabarin su gabaki daya. Idan wannan hadisin shi ma ya zo dan yayi mini dan ya nuna mana halaccin mace tana iya ziyartar magabarta. Sai dai miye ba a so shi ne ma da yace lakin la yajuzu lahunnal iksar min ziyaratil qubur wa taraddud alaiha, bai halatta ya zamanto suna yawaita ziyartar wannan. A ce ko ke kullun hikinta yi ziyartar magabarta, wannan bai halatta saboda yana daga cikin abinda zai kai zuwa ga mi muhalafatish shari'a, saba ma shari'a. Misalu siyahi wa tabarruj, zai zamanto su je su rinda tabarruji kasan ma za su yi a hankali, ko kuma su je su yi ta kuka, su yi ta niyaha da je kabarin ɗan uwanta ta tuno da shi suna da ita roshe kuka, ko kuma ta yi ta burkiɗe duniya. Kuma irin raunin da suke da, suna da rauni. Yanzu da za a ce za a dai binne mutum, a ce mata su raka gawa a je binne mamaci, ka san wajen sawa da wasu in ba ku sa su ba, su ma tun a nan kun kai su murga a je a daidaita su saboda yadda faduwa za su yi ta yi. To shi yasa ba a so matan su ringa yawaita zuwa makabarta, amma ya halatta jehi-jehi su ziyarci makabarta. Saboda mene? Lokacin da aka ce su tuna lahira, ya halatta abu ne wanda yake da alaka da namiji da mace. Sababin zuwa makabarta ziyara shi ne ka je ka tuna lahira, ka tuna mutuwa, ka tuna cewa fa ni ma fa yau ko gobe na zo wannan waje. Wannan shine malam yayi mana bayani a nan, Allah mu tsaya a nan ganin lokaci yayi, sai sati mai zawwa insha Allah sai mu dasa. Da fatan abin da muka faɗi daidai, Allah babu lada, kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana insha Allah daga cikin zakatanmu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.